أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الزكوى لباس الصالحين، والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. Yau karatunmu za mu fara da kitabu tahara. Gabanin shiga cikin littafi za mu yi ta'arifi ga abin da ake ce fiqhu, da kuma asalin shi, da kuma yadda maluma suka yi ƙorashi. Shi dai fiqhu asali ne, yana da hadisai guda biyu. Akwai hadisi guda wanda ya kasance marfu'i ne, wanda wannan hadisin Abdurrahman radiyallahu anhu yake sami'tu Muawiya radiyallahu anhu ala minbar yaqulu, sami'tu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqulu man yuridullahu bihi khayran yufaqihu fid din. Wannan hadisi ne wanda sayyidina Muawiya radiyallahu anhu ya jiyo daga manzo sallallahu alayhi wa sallam. Manzo Allah shi ne cewa man yuridullahu bihi khayran, duk wanda Allah ya nuna da alkhairi, yufaqihu fid din, zai sanya mishi fahimta ga addini. A tafaqquhu fid din khairun min tafaqquhu fil ilm, fahimta addini ya fahimta ilmumuka. Dan da ka samu tun ya fahimta ilmumuka amma ba fahimta addini ba. Wanda duk an kawai tsawa da addini, to an tsaji da aini, an tsaji da hali mai dimbin yawa. To bayan wannan kuma akwai hadisi wanda wannan ya rawaito Abu Juhaifa daga Sha'biya, wato daga Abu Juhaifa. Abu Juhaifa ce qultu li Ali, nike ma Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, saboda an ce suna da littafi wanda ba Qur'ani ba, sai ce mishi hal indakum kitabun, qala la illa kitabullahi, ba mu da kowane littafi wanda muka karatu illa kitabullahi, ba Qur'ani Allah ba. Aw fahamun, ko kuma ta fahimta, ko hudi ya bola dilin musulmin wanda an ka bashe ta wani mutum musulmi. Ka zama ce dai aw fahamun, ko kuma aw fiqhun, roki da waya, aw fahamun ko kuma aufiqhun, sai wata fahimta wadda ya kasance ubudiyaha, da an ka bada wannan fahimta ga rajulin musulmin wanda ya kasance musulmi. Ka ji ta ga wannan, sai maluma suka ce ashe kenan fiqh shina da asali. Wuri biyu, ga asali na hadisi marfu'i man yuridullahu bihi khayran yufaqihu fid din, sannan ga wannan na Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, dukkanin wannan hadisan ingantattu ne su a cikin sahihul Bukhari cikin kitabul ilm. To sai fiqhu, me ake kira fiqhu? Al-fiqhu lugatan, abinda ake kira fiqhu ga luga, al-fahm wal ilm, ilimi ko fahimta, shi ake ce mai fiqhu. In an ka ce al-fiqhu ana nufin fahimta, in an ka ce al-fiqhu ana nufin al-ilm. Wasu ma suka ce ila, duk wannan da lugatan kenan. Wasu maluma kuma suka ce abinda ake ce mai fiqhu lugatan fahm garadin mutakallimin kalami, fahimta man hammai magana cikin magana ta yi, shi aka ce mai fiqhu. Wannan shi abin da maluma ne akai, wannan shi aka nufi da fiqhu, fahimu garadin mutakallimin kalami, fahimta magana cikin magana, shi ana kiran wannan fiqhu. Amma duk wannan lugatan ne ittilahan fa, abinda ake ce fiqhu ittilahan al-ilmu bil ahkam shar'iyya, sanin hukumci hukumci na shari'a, al-amaliyya, wa'anda kasance dukkanin su na aiki ne, sun hitar da sanin hukumci hukumci na itiqadi. Al-ilmu bil ahkam shar'iyya al-amaliyya al-muktasabu, wa'anda kasance an nemo su min adillatiha at-tafsiliyya, daga hujjoji wa'anda kasance suna daban-daban. Wannan shi aka ce fiqhu, ya rubanta da usulul fiqhi. Dan abinda aka ce usulul fiqhi wato ma'rifatul ahkam shar'iyya al-ijmaliyya, sanin hukumci hukumci na shari'a al-ijmaliyya, wanda sun ka zo dunkule, kamar sanin al-amru yadullu ala al-wujubi wa an-nahyu yadullu ala al-tahrimi, al-ijma'u al-qiyasu ittisab al-asli hujjatun, salatu an-nabi sallallahu alayhi wa sallama tilka abati hujjatun, salatu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam Allah rahilati hujjatun. To wannan dukkanin su ana kiran su watan usulul fiqhi. Amma wanda ake cewa fiqhu, sanin hukumci hukumci na shari'a na aiki, wa'anda ya kasance an ka nemo su, an ka binciko su daga